Nagada among a man, and
shall
among a man.
Nagada among
a man, and shall and shall I go.
Nagada among
a man, and shall I go. Nagada among a
Nagada
mama Kagida Mohammed, Danja Aibu.
Nagada mama
Danja. Babaza Danja Aibu.
Nagada mama.
Lenza mi dauta bi da doki.
Nagada mama Danja.
Kolan kiriya Danja Aibu.
Nagada mama Danja.
Mai sara shi kasare Danja Aibu.
Nagada mama
Danja Aibu. eta
nagada mama
ya baka da sabin rana ya kara sai shi
nagada mama dan
yan kudi zai baka mama to
nagada mama
babu idan ya sai ya baka
nagada mama
ado inji kita mama dan jo
nagada mama
dan ado gangar mama dan jo
Nagada mama
dan shi kai basiru kita mama